sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM ne radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya ko kuma BOA Africa zango na 102.5 da kuma dai tashar Alpha Radio kuma su dake kasar Ghana. Haka kuma ana iya sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da ake bukata kan boahausa.com. Sauraron mu assalamu alaikum, Ibrahim Kalmusi Garba ne ke muku marhaban lale da subahin yau Litini 25 ga watan Disamba shekara ta 2017. Kamar yadda muka saba kowace ranar Kirsimeti, Alheri Grace Abdu za ta gabatar da gashe-gashen Kirsimeti. Kafin nan ga cikakkun labarai. Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran. Masu aikan ceto na ci gaba da neman waɗanda ke raye bayan da wata mahaukaciyar guguwa ta yi kace-kace da wasu sassan ƙasar Filipino a wannan satin, har adadin waɗanda suka mutu ya kusa kai 200. An dan jinkirta ayyukan ceto bayan da ruwan sama ya ci gaba da kwarara kuma gadoji da hanyoyi da ke tsibirin Mindanao au suka lalace au gocewar ƙasa ta toshe su sanadiyar guguwar mai lakabin Timbin. Jami'an ayyukan gaggawa sun ce alatilas mutane sama da 70,000 suka tsere daga gidajensu a kudancin ƙasar ta Filipino sanadiyar mahaukaciyar guguwar. Ƙasar ta Filipino dai ta kan fuskanci nau'ukan munanan guguwa har 20 kowace shekara, kuma an santa da fama da nau'ukan guguwa a ƙarshen kowace shekara. A halin da ake ciki kuma, magajiyar garin birnin Davao da ke kudancin Filipino ta ce 'yan kwana-kwana sun gano wata gawa jiya Lahadi a rukunin kantunan nan da gobara ta ci, kuma sun yi imanin cewa babu wani daga cikin mutane 36 da suka makale a wani ɗakin tafi da wayoyin tarho a hawa na 4 da zai rayu daga wannan gobarar. Magajiyar gari Sierra Duterte Capio ta ce an gaya ma 'yan uwan ma'aikatan da suka ɓace ɗin cewa ba shi yiwuwa a samu 'yan uwansu raye. Wutar dai ta ɓarke ne ranar Asabar, amma zuwa jiya Lahadi an shawo kanta, to amma hauhawar hayaƙi na ci gaba da ƙulla a ginin. Shugaban hukumar kashe gobara ta Davao, Honeyfried Alaguano, ya gaya ma kafar labaran Faransa ta AFP cewa mai yiwuwa wutar ta samo asali ne daga wani kantin sayar da kujeru da ke hawa na 3. 'Yan ƙungiyar matasa yara maza na Boy Scout da 'yan matan Girl Scout da ke yankin Falasino sun fara shagulgulan Kirsimeti tun a jiya Lahadi a birnin Baitalami, inda suka yi maci mai burgewa a dandalin Menga Square yayin faretin da suka yi wanda ya haɗa da kaɗe-kaɗe da bushe-bushe. Sun yi ta wuce wata babbar bishiyar Kirsimeti wadda aka girke a harabar daɗaɗɗiyar majami'ar nan ta wurin da aka haifi Yesu Almasihu. To amma addini ya garwayu da siyasa sosai a wannan ɗan ƙaramin garin da ke yammacin kogin Jordan, wanda ke ƙarƙashin ikon hukumar Falasɗinu da duniya ke goyon baya. Don haka wasu manyan alamomi biyu da aka girke a dandalin na Menga Square na ɗauke da saƙo mai cewa har abada abadin birnin Kudus zai ci gaba da zama babban birnin Falasɗinu. Wannan shaguɓe ne ga ikirarin Isra'ila na mallakar birnin na Kudus, ikirarin da ya samu goyon bayan shugaban Amurka Donald Trump makonni biyu da suka gabata, inda Trump ya ce birnin Kudus babban birnin ƙasar Isra'ila ne har abada. Batun birnin Kudus na matuƙar tasiri a rikicin Falasɗinu da Isra'ila. Ga Isra'ila dai, nan ne Temple Mount mai kunshe da manyan haikaloli biyu na littafin Bible mai tsarki, kuma shi ne wuri mafi tsarki a addinin Yahudu. To amma yanzu masallacin Al-Aqsa na wurin, wanda hasali ma shi ne wuri na uku mafi tsarki a Islama, kuma wurin da Falasɗinu ke alfahari da shi. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kasar Andalusia ko Spain na kokarin dakatar da kwararar bakin haure daga kasashen Afirka dake dada karuwa waɗanda kan shigo kasar daga gabar kudu ko kuma kananan hanyoyin da ke arewacin Afirka. Bakin haure wajen 800 ne suka ragu suke rugawa ga shingen nan dake yankin Kyauta ranar Juma'a. Akalla 30 daga cikin su sun haye kan shinge mai tsawon mita 7 a cewar ƴan sandan Spain, waɗanda suka yi nasarar kuro wasu ɗaruruwa tare da taimakon ƴan sandan kwantar da tarzoma na ƙasar Morocco. Tun da farko a satin, dogarawan tsaron gabar ƙasar Spain sun ceto bakin haure 60, waɗanda suka yi yunkurin ƙetara matsattsiyar mashigar ruwan nan wadda ke raba Spain da Afirka a wani kwararrabban kwale-kwale na ruba. Yawan bakin hauren da ke isa Spain, waɗanda yawancinsu ‘yan ƙasashen da ke kudancin Sahara ne, ya ruɓanyi har sau uku zuwa ɗari, wato daga 9,000 bara zuwa 27,000 a shekara 2017, a cewar ministan cikin gidan Spain Juan Zaido. Kasar Turkiya ta sallami ma'aikata wajen 2,700 jiya Lahadi, na baya-bayan nan a korar ma'aikata da take yi a matsayin wani bangare na murkushe ‘yan tayar da ƙayar baya tun bayan yunkurin juyin mulkin nan na watan Yulin shekara 2016. An kori ma'aikata wajen 2,756 waɗanda suka haɗa da malaman jami'a da sojoji da masu aiki marundunar soji a jiya Lahadin, waɗanda ake zargi da abinda gwamnatin Turkiya mai fada a Ankara ke kira ƙungiyoyin ta'adda, a cewar kundin bayanai na hukuma. A ƙarƙashin dokar da aka kafa bara, bayan yunkurin juyin mulkin, an kama mutane sama da 50,000. Labaran duniya kenan kuka saurara. Yanzu kuma ga Alheri Grace Abdu daga shigashen Kirsimati.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Muna kuma yi wa al'umma Krista duk fadin duniya barka da Krismeti, da fatar an ga wannan ranar Krismetin ta shekara ta 2017 lami lafiya. Alheri Grace Abdu ke farin cikin gabatar da shirin da ke ba ‘yan uwa mazauna Amurka maza da mata damar sada zumunci a wannan rana.
Allah ya sa dukkanmu mu yi Christmas lafiya.
Na fatan cewa za a yi Christmas lafiya.
Ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga ‘yan uwa. Merry Christmas and Happy New Year.
Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. We're here tonight, and that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. We're simply having a wonderful Christmas time.
Sunana, Reverend Yakubu Bulut Bakwash, the Kuma Wargidana, Malama Diana Yakubu Bakwash, muna nan a nan kasan America daga Maryland. Muna so mu aika da sakon gaisuwan Christmasi zuwa ga iyayenmu Malam Baba Bulus Bakwash a Equa Total Shandam da kuma Mama Hanatu Bulus a Equa Total Shandam da kanina Isaac Bakwash a Equa Bishara 2 Jos da kuma Ekwata Redux a Equa Dogon Duse Jos da kuma Josephine Bulus wanda take Ekwa Wuse Abuja. Muna kuma aika sakon Christmasi zuwa ga ita kanin matata Talatu Yohana nan Kaduna Ekwa Angon Tasha. Muna kuma aika gaisuwa zuwa ga Rebecca Giwa Kaduna da Mulen Giwa Kaduna da kuma shi Aminina babban Aminina Reverend Dr. Nehemiah Maji a Ekwa Ekwa Kaduna da kuma babban abokina Reverend Ben Nasara malamin tauhidi a Ekwa Seminary Jos da Reverend Dr. Mipo Daden shi ma malamin tauhidi a Ekwa Seminary Jos na kuma gaishe da Aminina Reverend Yunusa Madu Ekwa General Secretary a Ekwa Headquarters da kuma babban abokinmu Dr. Sunday Lengman a Bingham University Teaching Hospital. Muna aika gaisuwa da matan shi da kuma yaransa. Muna gaisuwan Christmasi zuwa ga shi abokinmu Dr. Gidado Senisi likita a Bingham University Teaching Hospital da kuma abokaninmu Nehemiah Gata da Tesi da Ana da kuma iyalinsa gabaki daya da abokaninmu a Ekwa Bishara 2 wato Malam Apollos Musa da kuma Ephraim Musa Iliya Yohana da kuma duk masu bi ɗan uwa a Ekwa Bishara 2 English section. Har yanzu muna aika kuma gaisuwan Christmasi zuwa ga abokinmu Reverend James Moore Ekwa General Secretary a Kaduna DCC da kuma abokinmu Dauda Bongot da matansa Juliana Bongot dukansu a Ekwa Kaduna. Muna fata za a yi Christmasi lafiya. Ubangiji kuma ya kiyaye kowannenmu ya kuma sa muku albarka ya tsare ku ya biya bukatunku mu kuma yi la'akari da kuma rayuwa har lokacin da za mu ga sabon shekara. Ubangiji ya kuma taimake kowa da kowa.
Sunana Hajji Randolph nan jihar Maryland a America. Ina mika gaisuwa ta zuwa mamana Wulki Yakubu, ina gaida yayata Roda Achiba, ina gaida kannena Mary Yakubu Hauwa da mai gidanta Sulai Garba, ina gaida Jamima Yakubu, ina gaida Wademu Yakubu. Ina mika gaisuwa ta zuwa ga abokanai da kawayena. Na gaida Ansa William, na gaida Lucy Simon, na gaida the pair Stanley Michelle, na gaida Maryam Yakubu Ifunaye, na gaida Dr. Aminu da matarsa Aisha Sa'ad, na gaida Hajiya Aisha Umar da mai gidanta Ambassador Ahmed Umar, na gaida Yusuf da matarsa Nafisat Madibo, na gaida John da Margaret Zamdai. Na gaida Dandi Zambai. Na gaida mai girma Haji Millasa Girama Madu. Na gaida Hajira Madu. Na gaida ƴar uwata Khadija Iliya. Na gaida Sarah Bata Madu. Na gaida ƙawata Salome Fiza. Na gaida ƙawata Tamar. Na gaida Steven Jasmine. Na gaida Dr. Jerry Ndurwa. Na gaida Lydia Jeffia, ina gaida Esther da mai gidanta Titus Manja,
ina gaida William Wampana, ina gaida malama da mai gidanta Yakubu Sala, ina gaida kawata Lucy, ina mika muku gaisuwa ta da fatan cewa ai Christmas lafiya.
Ina gaisuwan Christmas zuwa ga ƴaƴana. Da farko ana gaishe da Samidas da matar shi Binta, ana gaishe da Solomon da aiki, ana gaishe da Kali da aikinsa, ina gaishe da Abba da matar shi Tiffany da kawata Samira da mai gidana Noah, ina gaishe da Salamatu da ƴaƴanta da mai gidanta Simon Sofia da Salma, ina gaishe da Amal Amali, ana gaishe da Anagata Nehemia, ina gaishe da Comfort Tambaya Jibrin, ina gaishe da Gata Mike Gata, ina gaishe da Kanena Nehemia Gata Alheri Abdu Jumai Tambaya da Mika Gata da iyalansu. Ina fata suna lafiya kuma za mu yi Christmas cikin koshin lafiya. Ina gaishe da wannan Christmas iyalin gidan Gata duka, ƴaƴa da jikoki, iyayenmu mata da suka rage duka, muna musu gaisuwa Christmas ta wannan shekara. Ina gaishe su duka. Ina kuma gaishe da iyalin gidan Idrisu Galadima da mu ƴaƴa da muka rage da ƴaƴanmu da jikokinmu duka, muna gaisuwa. Muna gaishe da Reverend Dr. Ibrahim Bakari da matarsa Dr. Mrs. Lami Bakari, muna gaishe da Reverend Joseph Gunat L.O. na Utan LCC, ina gaishe da dukkan gorayen iya Utan LCC, ina gaishe da Executive Major DCC, ina gaishe da Saidu Nana da matarsa Zulai, ina gaishe da baban Jummai Bawa sakatare mararaban malumfashi, ina gaishe da Abu Usman da matarsa Habiba Usman da yaransu duka, ina gaishe da iyalin gidan Dauda Tanko, shi baban da matan da ƴaƴansu da danginsu duka a tsahe da malumfashi duka, ina gaishe da Amelia David Juris da shi mai gidan David Juris da yaransu duka, ina gaishe da Mrs. Doris Obadiah da mai gidanta Elizabeth Garba Dick, Reverend and Mrs. Turaki, ina gaishe da ƴan kwaya Jos DCC da ƴan kwaya Utah LCC, ina gaishe da ƴan gidan Dr. Francis HMB a Makodi, ina gaishe da Levi Barka da ƴan uwansa ƙannansa kenan matansu da ƴaƴansu duka, ina gaishe da Reverend Dr. Jewel Bue, ina gaishe da dukan iyalin mararaban kankara na Equatorial mararaban kankara, ina gaishe su kwarai da gaske, ina gaishe da ƴan nazari da ƴan bazata, ina gaishe da ƙungiyar sabon rai na Jos headquarters da shugabansu, ina gaishe da Ambassador Gimba, ina gaishe da Antiola da muka fikira, ina gaisuwa kwarai da gaske. Muna fata ana za a yi Christmas cikin natsuwa, cikin lafiya, cikin nasara. Kuma ina gaishe da Garba mai gaskiya a gidan Kwara da ƴan uwansa duka, ina gaishe su. Ina gaishe da Ladi da yayunta. Ubangiji Allah ya sa mu yi Christmas cikin koshin lafiya. Gaisuwa daga bakin Briska da jihar Maryland a nan America. Ina gaishe ku kwarai da gaske, muna nan lafiya. Mun gode. A yi Kirsimeti lafiya.
Mai suna Dr. Yahaya Musa, ɗalibi mai karatun digiri na uku a nan jami'ar Southern Illinois University Carbondale a jihar Illinois. A madadina da iyalina, musamman matata Safiya Musa da yaranmu Bilyaminu Musa da Babangida Musa, muna isar da saƙon gaisuwar Kirsimeti ga ƴan uwa da abokan arziki, musamman na gaisuwa ga iyaye, musamman shi babana Rabaran Yahaya Bajini Malam Fashi mai ritaya da mamata Halima Yahaya wadda ake sani da suna Maman Musa mai manja. Sannan na gaisuwa na Christmas ga Baba Sallau Hausa da iyalinsa duka. Sannan na gaisuwa sakon Christmas ga Yayye, musamman ta Mamar Abba da ke Kano da iyalinta, Baban Nuhu da ke Zare da nashi iyali, Mamar Umi da nata iyali da ke Kano, sannan Mamar Jarumi da nata iyali a garin Malamfashi, Mamar Zainab da nata iyali da ke garin Busau, sannan Mamar Ibama da nata iyali a can garin Jos, Mamar Yati da nata iyali da garin Busau, Ibrahim da nashi iyali a Malamfashi, Jamila da nata iyali a garin Jos, Kaduna, na miga sabon gasar bikin Kirsimeti ga ƴan uwa da dangi ke garin Sabon Layi da gidan Sabo a yankin Tugen na Alma, na miga sabon Kirsimeti ga Aunty Hawali ke garin Gusau, ga iyali Imani da ke Ekwator number 1 Malamfashi da number 2 a cikin garin Malamfashi, na isa da sabon gasar Kirsimeti ga membobin Ekwa Gumi Stores da ke Sokoto, Ekwa Stores da ke Gusau, Ekwa Stores da ke Abuja, Ekwa Stores da ke Katsina, ina yi saƙon gaisuwar Kirsimeti ga dukkan iyalin Imani da ke yankin Malamfashi da kewaye da Katsina da ƙasar gabaki ɗaya. Ina isar da saƙon gaisuwar Kirsimeti ga dukkan jama'ar Malamfashi da jihar Katsina da ƙasar gabaki ɗaya. Allah shi ba shugabanninmu jagoranci wajen yin shugabanci na gaskiya da adalci. Allah kuma shi mana taimako kamar da muka ga wannan Christmas Red lafiya. Allah ya nuna mana ƙarshenta lafiya. Allah ya nuna mana wasu shekaru masu zuwa lafiya. Allah shi mana jagoranci. Allah shi sa mu zama da albarka a kowane lokaci a cikin rayuwarmu. Na gode. Ni mai suna Dr. Yahaya Musa, ɗalibi a jihar Illinois da ke nan America. Na gode ƙwarai.
Salamatu Ejembi, ina mika gaisuwa ta daga nan jihar Maryland a nan Amurka. Ina so in mika gaisuwa ta na Kirsimeti na farko ga mai gidana Simon Ejembi a can Lagos. Ina so kuma in gaida kakata matar da Iliyaga ta a mararraba kankara. Ina kuma gaida dukkan su kawuna dukanku duk inda kuke, ina gaida ku, ina muku barka da Kirsimeti da kuma duk matanku a yi Kirsimeti lafiya. Ina kuwa gaida su gogona dukanku su antina, Ubangiji ya sa mu yi Kirsimeti lafiya. A ƙarshe dai ina gaida su surakaina duka 'yan gidan Dr. Francis Ejembi. Na fata Ubangiji ya sa mu Kirsimetin nan lafiya, kuma mu shiga sabuwar shekara a koshin lafiya. Ina gaida yayuna Sami da matan shi Binta. Ina kuma gaida yayana Sojaman Salaman a Kirsimeti lafiya, da su yayana Samira da Noah da Salma da Sofia, duk da fatan Ubangiji ya sa mu yi Kirsimeti dukkanmu lafiya.
Dr. Daniel da iyalansa, Dr. Nuhu da iyalansa, Dr. Koko da iyalansa, madandanarsa da duk ma'aikatan Ekwa headquarters da kuma members na Ekwa Africa Church. Duka sauran ƴan uwa duka muna gaisuwa, muna fata za a yi Christmas cikin lafiya. Ubangiji ya albarkace mu duka. Amin.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a kashi na farko na gaishe-gaishen. Sai kuma da karfe 4 na rana agogon Najeriya da Niger, karfe 3 agogon Ghana, ku ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na gaishe-gaishen a bana. Kafin mu sallama, bari mu miƙa gaisuwar fata alheri tare da matukar godiya ga 'yan uwa da abokan arziki da suka nuna mana karamci da goyon baya cikin shekara guda da ta shige, da kuma halatta addu'o'in nuna godiya bayan cika shekara guda da rasuwar mahaifinmu Reverend Iliya Gata Malumfashi. Allah saka da alheri ya kuma sa mu ga sabuwar shekara cikin koshin lafiya da wadata. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, musamman Chibahiro Dodone da Lady Sultan shirin alheri, ke muku fatan alheri da kuma fatan za a kammala bukukuwan Kirsimeti lami lafiya da alheri.
Let it be Christmas everywhere, in the hearts of all people both near and far. Every heart sing, let every bell ring, the story of hope and joy and peace. And let it be Christmas everywhere, let heavenly music fill the air. Let anger and fear and hate disappear, let there be love that lasts through the year. And let it be Christmas, Christmas everywhere.
Kuma dalla kai shiki kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Masu ayyukan ceto na ci gaba da neman waɗanda ke raye bayan da wata mahaukaciyar guguwa ta yi kace-kace da wasu sassan ƙasar Filipino a wannan satin, har adadin waɗanda suka mutu ya kusa kai 200. An ɗan jinkirta ayyukan ceto bayan da ruwan sama ya ci gaba da kwarara, kuma gadoji da hanyoyin da ke bar tsibirin Mandanao au suka lalace au gocewar ƙasa ta toshe su sanadiyar guguwar. Mai lakabin tambin a halin da ake ciki kuma, magajiyar garin birnin Davao da ke kudancin ƙasar ta Filipino ta ce 'yan kwana-kwana sun gano wata gawa jiya Lahadi a rukunin kantunan nan da gobara ta ci, kuma sun yi imanin cewa babu wani daga cikin mutane 36 da suka makale a wani ɗakin tafi da wayoyin tarho a hawa na 4 da zai rayu daga wannan gobarar. 'Yan kungiyar matasan yara maza da Boy Scout da na 'yan mata Girl Scout da ke yankin Falasino sun fara shagulgulan Kirsimeti tun a jiya Lahadi a birnin Baitalami, inda suka yi maci mai burgewa a dandalin Menja Square yayin faretin da suka yi, wanda ya hada da kaɗe-kaɗe da bushe-bushe. Sun yi ta wuce wata babbar bishiyar Kirsimeti wadda aka girke a harabar daɗaɗɗiyar majami'ar nan, wurin da aka haifi Yesu Almasihu. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin, sai kuma shirinmu na gaba. Ku ji ƙarshen gashe-gashen na Kirsimeti yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu, da Chibahiro Dodone wanda ya taimaka wajen haɗa sautin, da injiniyanmu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a wuri lafiya, tare da yi wa al'ummar Krista fatan kammala bukukuwan Kirsimeti lafiya.